tararren dan wadon kallon kafa na tsakiya da suke kallon kafa na Barcelona an tsaye ya tsaye hurin sa kallon kafa shine ya aje takalmin ledar sa a kungiyar ta Barcelona yanzu sai shekara 32 da haihuwa ya zafi sama da shekaru 18 yana fafa ta kungiyar kallon kafa ta Barcelona da ya fara tun daga kungiyar yara matasa na Barcelona wanda ke kira Youth Academy ya samu lashe manyan kofuna guda 8 kama daga cikin kasar Spain har zuwa nahiyar yankin Turai inda a cikin Spain din ya samu nasarar lashe kofa dire na kasar Spain har sau hudu ya kuma lashe kofin zakarin nahiyar Turai wato Champions League shi ma sau hudu don kirakin sa zai kare ne a shekara ta 2018 sai dai kungiyar kwallon kafa ta Barcelona na yi wurin tsawaita masa kontirakin sa nan gaba a tarayyar Najeriya kuwa za a ci gaba da gasar wasan Alhaji Aminu mai gari tsohon shugaban hukumar kwallon kafa ta kasa NFF wanda ake na yan kasa da shekara 20 za a buga wasan ne a matakin cikuwa ɗaya wato knockout wanda ake yin a cikin garin Doji a yau din kungiyar kwallon kafa ta BOA Flamingo za ta keta rai tsakanin da kungiyar kwallon kafa ta Yalwa Sporting za a buga wasan ne misalin karfe 4 na yamma a filin wasa na Gensuna da ke cikin garin Doji tarayyar Najeriya huta lafiya.